yayin da ake shirye-shiryen fara wasannin league na kwallon kafa na shekara 2017 zuwa 2018 na kasashen duniya daban-daban wanda ya hada da Premier League na kasar Ingila da kuma La Liga na kasar Spain, Serie Bundesliga na kasar Jamus da Serie A na kasar Italy da dai sauran wasanni da ake a wannan kasashe daban-daban. Za a fahimta za a fara wasan a watan Agusta mai kamawa na shekara 2017. Ƙungiyoyin kwallon kafa da dama na ta shirye-shirye wajen ganin sun saya ƴan wasan da za su gyara ƙungiyar domin fuskantar wasan kakan a bana, inda a yanzu haka shahararren ɗan wasan kwallon kafa na ƙasar Argentina mai taka leda a ƙungiyar kwallon kafa ta Barcelona, Lionel Messi, bayan ya yi aurensa a satin da ta wuce, ɗan wasan ya amince zai sake rattaba hannu a ƙungiyar kwallon kafa ta Barcelona na tsawon shekaru 5 masu zuwa. Haka shi ma ɗan wasan ƙungiyar kwallon kafa na Lyon, Alexandre Lacazette, na dabda rattaba hannu a ƙungiyar kwallon kafa ta Arsenal na ƙasar Ingila, inda bai tsawaita zamansa a ƙungiyar na tsawon shekaru 5 akan zunzurutun kuɗi fam miliyan 52. Shi ma mai tsaron raga na ƙungiyar kwallon kafa ta AC Milan, Donnarumma, ya amince da ya sake rattaba hannu a ƙungiyarsa na tsawon shekaru 5, inda zai ke karɓan fam miliyan 6 a duk shekara. Ƙungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da Manchester United dai sun nuna kwaɗayinsu na ganin sun so ɗan wasan. Shi ma Jose Mourinho na Manchester United na ƙasar Ingila na shirin sayen mai tsaron gida na ƙungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund na ƙasar Jamus mai suna Marco Bacha. Ƙungiyar kwallon kafa ta Chelsea na ƙasar Ingila tana dab da sayen Leonardo Bonucci, yayin da ita ko ƙungiyar kwallon kafa ta Everton ita ma da ke ƙasar Ingila ta kammala sayen ɗan wasan baya na ƙungiyar kwallon kafa ta Burnley mai suna Michael Keane akan zunzurutun kuɗi fam miliyan 30.